والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau 15 ko ga watan a yau 15 ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kuma daidai da 28 ga watan Agusta shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi ne albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Qur'ani da girma barkuna abin da ya sawwaka muna karatu cikin Radul Azhan ila ma'anil Qur'an tare da ta'aliki na Dr. Abubakar Albani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul Tauba mun tsaya kan aya ta 34 kuma dan su yakin ya tafi za a sake waiwayawa kan ta insha Allah bismillah
a'udzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu inna katsiran من الأهبار والرهبان لا يعقلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
تعايد تقبات الله سبحانه وتعالى كتشوى ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda sun kai imani inna katsiran minal ahbari war ruhbani lalle da yawa daga cikin ahbar da ruhbanawa mun fayyace bambanci a tsakanin waɗannan lafuzza ibarori guda biyu darasin da ya gabata malaman yahudawa ake ishara da kuma waɗanda suke masu bauta cikin nasara su kaga sai ba a jingina musu malamai ba kenan hatta wanda suke da awar malanta a cikinsu jahilai ne saboda suna aiki ne akan bata to waɗannan Allah ta'ala ya ce la ya'kuluna amwalan nasi bil batili lalle suna cin dukiyoyin mutane ma'ana suna amsar dukiyoyin mutane bisa barna an ba da misali kamar rashawa cikin hukunci ko kuma su rangwanta wa mutane inda babu rangwame saboda suna karɓan wani abu a wajensu da abin da ya kama da haka ويصدون عن سبيل الله kuma suna kange mutane daga hanyar Allah mana abinda Allah din ya fada hakikani a cikin shari'a suna hana mutane su bita sai dai alazumtar musu abinda san zuciya ya ja su akai wannan duka mun yi bayani darasin da ya gabata kuma wannan ya zo ne a matsayin tadhiri da ake ma al'umma annabi ana musu kashedi ne da gargadi kada su aikata irin abin da su waɗancan ya malaman yahudawa suka aikata ballantana abin da ya same su su ma ya same su kuma Allah ta'ala ya dafi ya ce wallazina yakunzuna adh-dhahab wal-fiddata kuma waɗannan da suke taskancewa zinariya da azurfa wala yunfiqunaha ba sa bayar da ita fi sabilillahi domin tafarkin Allah wato fassara da aka ambata dai da tafarin jaye shine wanda malai ya kawo anan la yu'adduna minha haqqahu min az-zakah ana nufi wadanda ba sa bada haƙƙi na zakka a cikin dukiyoyin su shine wanda ake nufi akan cewa kanzu banje yadda Imam Bukhari ya kulla babi ma cikin littafin sa babu ma uddi zakatu fa laysa bi kanzin ya kawo hadithin Khalid ibn Aslam wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace dukiyar da ba a fidda zakka a cikinta ita ce take a matsayin kanzu har ma ya ja ita wannan aya a matsayin dalili domin akwai waɗansu hatta daga cikin sahabbai kamar Abu Dharr al-Ghifari wanda shi yana fahimtar shi ma kuma ba haka kawai ya san fahimtar ba yayi la'akari ne daga abubuwan da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga shi Abu Dharr al-Ghifari yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambata cewa ni ba na fatan a ce akwai wata dukiya da take girman Uhudu na zinariya a wajena a ce yayi kwana uku ba tare da na rabar da shi ba to irin waɗannan nassosi da shi Abu Dharr al-Ghifari yace shi ya saka a cikin sahabbai yake da tsanani ainun da gaske shi a fahimtar sa a fikihun sa bayan halatta in ka biya bukatarka a cikin dukiyarka kuma ka ajiye shaura sai dai ka je ka ba mu wasu kuma bai tsaya a wa'azin kawai ba yana gallaza mu duk waɗanda suka aikata sabanin haka wanda a lokacin har Muawiya ibn Abi Sufyan domin da yana can Dimashka Muawiya ibn Abi Sufyan yana gwamna ya aika ƙararsa zuwa ga Uthman ibn Affan Uthman ya aika yazo nan din ma ya sake jajircewa waje waje majalisi majalisi yake bi yana wannan wa'azin a Madina shi ya saka Uthman ya ce masa to yanzu abin da yafi don Allah ka bar cikin mutane ka je ka samu wani waje sai aka tura shi Rababa wani waje ne kaman kauye daji daji ne haka sai ya ɗebi iyalansa ya je zauna a can ma ya rasu to kaga fahimta ce wanda ya saba ma fahimtar da sahabbai da yawa suka tafi a kayanta abin da suka fahimta to amma shi ma yana da dogaransa amma kuma kuskure yayi cikin fahimtar tasa to akwai waɗanda suke da wannan fahimta na cewa abin da ake nufi da wannan aya kenan kaman shi Abu Dharr al-Ghifari yana nufi abinda ake nufi da wannan aya din kenan duk wanda ya ajiye surplus to za a masa azaba da shi a kiyama masu babban account sai a je a raba kenan a fatuwar Abu Dharr al-Ghifari to amma dai abinda jumhurin suka tafi a kansa la'akari da nassosi na da suka zo daga fassara da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine abinda aka ambata a nan cewa ana ishara ne zuwa ga dukiyar da ba a bada zakkata to Allah ta'ala ya ce irin waɗannan fa bashirhum bi azabin alim to ka musu albushir da azaba wacce take mai raɗaɗi kenan shi duk wanda yake da dukiya kuma baya fidda zakkar da Allah ta'ala ya ce a bayar a cikinta to tabbas Allah zai masa azaba da ita a ranar alkiyama Allah ya ce yawma yuhma alaiha a ranar da za a dinga babbaka su a kanta sinar jahannama a cikin wutar jahannama fa tukwa biha jubahuhum sai a dinga musu lalas ana kona wato goshinsu da shi wa junubuhum da gyaffansu wa zuhuruhum da bayansu dukiyar ce za a sanya ta a cikin wuta sai ta tafarfasa ta yi zafi sai a ɗauko sai a dinga musu lalas a jikunansu da ita wa tawassa'a juludahum hatta tuba'a alaiha za a yalwata musu fatar tasu yadda kowace dukiyar kowane ƙwandala ko kowane fallan takarda zai samu wajen da za a ɗana shi sai a yalwata jikin nasu ya zamanto babba hatta tuza'a alaiha kunuzuhum kulluha duk wannan taskar tasu sai a ɗora a kai wato kenan duk yawan dukiya inda ba a fidda zakkar Allah subhanahu wataala ta zama kansu duk ƙarancin dukiya in dai ta kai nisabi kuma ba a fidda zakka da Allah ta'ala ya ce a yi ba a fidda haƙƙin Allah to ta zama kanzu ita ce wadda za a yi lalas da ita a ma'abucinta a ranar alkiyama Allah ka tsare mu hadha ma kanastum li anfusikum har ma za a ce wannan shine abin da kuka taskance makawunan naku fadhuqu ma kuntum taknizun ku dan dan abin da kuka kasance kuna taskancewa na irin waɗannan dukiyoyin da ba ku badawa wallahi akwai wauta a wajen dan adam yanzu ka ga dukiya tana da yawan gaske amma sai ki bada zakka a cikin ta kuma ana ta tsaronta ana ta alkinta ta ana gadinta ana kiyayewa kuma sai a mutu a batta to ai kaga akwai rashin tunani da matsala a ciki kuma a kiyama wannan da aka mutu aka barin su magada sun ci lafiya su magada sun ci bulus ba abin da ya dame su za a kama su ne akan abin da suka yi mu'amalanci dukiyar tasu su kuma da ita yanzu in sun yi mu'amala mai kyau su sai su yi riba asalin wanda ya tara musu kuma za a kawo dukiyar irin wannan din a kiyama a masa azaba da ita to me riba ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu bun adama mali mali wa halaka min malika illa ma akaita fa ablait fa afnait wa labit fa ablait wa tasaddaqta fa ambait yace wama tarakta fa liwarasatik dan adam yana cewa dukiyata yana ta fada yana kokarin kare ta yana tattalinta yana rowarta yana duk abin da ya kamata ayi yaki yayi to annabi yace a dukiyata ka baka da rabo fa sai abin da ka ci ya lalace a jikinka sai tubar da ka sanya ta bace ka sake sanya wata ma'ana dai abin da kai tasarrufi makanka individual kai a matsayinka na mutum wanda ka amfana da shi ai shine naka ko motoci ne mutum yake da su masu yawan gaske iya hawan da yayi ai shine nasa yanzu ne ya mutu motar wa za a ce motar wa ne motar magada ce in gidaje ne ya tattara su da yawa na magada ne yayi ta tsaro a kayan dukiya ya ki ya bada haƙƙin Allah da ya wajabta masa wanda kuma shine ya bashi kuma ranar alkiyama a masa azaba da ita kuma ya tara dukiya a magada to ai kaga akwai wuta a ciki amma bada haƙƙin Allah din to shine za a samu mafita insha Allah a ranar alkiyama za a ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance makawunanku fadhuqu ma kuntum taknizun to ku dan dan abin da kuka kasance kuna taskancewa kun ga an kira shi da sunan kanzu asali kanzu shine dukiyar da mutum yake asali alkanzu dufunul jahiliya irin a zamanin jahiliya zamanin da mutum yana da kudi baya so a san ina kudin sa yake tunda kaga ba bankuna bane ba a ajiyewa kuma a bankade to sai ya samu wani akwatin karfe ko ya samu wata katuwar tukunya sai ya ɗebo zinarin nasa da azurfa sai ya zuzzuba a ciki sai ya liƙe ya ɗauka tsakiyar dare yana leƙe-leƙe ba wanda ya biyo shi ba wanda inda ya saka sai ya samu wani waje inda alamar ba za ta ɓace ba sai ya tona sai ya binne sai ya bar shi a gun kaga dai yanzu shi ya je ya adana kuɗi amfani zai da shi irin wannan ajiyewan amfani ne ba amfani zai da shi ba adano yake yi kuma irin haka sai ya mutu bai gaya wa kowa ba mutuwa kwatsam sai ta same shi to shikenan an rasa ina kudinsa yake wani shi kuma bayan shekaru ya zo shi yana kaftu a wannan ya zama gonarsa bayan zamani watakila magarin ya tashi watakila in a gida ya busu ne ya zama kubai shi kuma ya zo zai yi sabon gini zai kaftu sai ya tono tukunya sai ga kuɗi to kaga shine kanzu sai aka kira dukiyar mai ita da baya bada zakka sai aka kira ta da wancan suna yadda wancan ya binne bai masa amfani ba shi ma ya binne bai masa amfani ba kuma ta zama masa sandiyan azaba a kiyama kaga ba riba na'am wani hadisi yazo wanda aka samu daga Abu Hurairata Allah ya yarda da shi hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ju'ila lahu yawm al-qiyamati safahi'u min narin fatukwa biha jambuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yuqda bayna ibad thumma yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar. Kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya yi bayanin me yake nufi da kanzon kenan sabanin waccan fahimta da Abu Dharr yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutumin da bai zai ki ibada zakkar dukiyarsa illa ju'ila lahu yawmal qiyamati safahi'u min nar, a sai a ranar alqiyama an sanya masa ita a matsayin mara ta wuta, dukiyar sai a mai da shi mara 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 amma na wuta. Fatukwa biha jambuhu jabinuhu wa jambuhu wa dhahruhu, sai a dinga masa lalas a goshinsa, a dinga masa lalas a gefansa kwibi, a dinga masa lalas a bayansa da wannan wutar. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, azabar da za a masa da wannan dukiyar cikin wuni ne da gwargwadonsa ya kai shekara 50,000 na nan duniya. In wannan ne kawai laifinsa to wannan za a masa kenan, sai ya zauna a cikin wannan azaba shekara 50,000 irin na duniya. To shekara 50,000 daga zamanin Annabi Nuhu zuwa yanzu ma bai kai to shekara 50,000 ba. Kaga da shine manzo na farko da aka turo daga lokacinsa zuwa yanzu, in kai bike diddiga a tarihi bai wuce shekara 20,000 ba, ko kasa da haka ma, zahirinsa bai kai haka ba ma, bai kai shekara 20,000 ba ma. Ike ne kake ganin abin da yawa saboda zahirin da yawa. Yanzu tsakaninka da Shehu Usman dan Fodi rahimahullahu gani kake wani shekara ne malala, amma shekara 200 ne ina dan wasali, ko ba haka ba? Ba shi da yawa alisafi, amma a zangon ne yake da yawa. To shekara 50,000 a ce mutum yayi a cikin azaba, ai bone tukunna, sai an masa wannan azaba, sai kuma Allah ta'ala ya nuna masa wannan azabar ta daban ce. Akan dalilin kin ba da zakka ne za a yi wannan azaba, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yara sabilahu imma ila jannatin wa imma ila an-nar. Tukunna anan ne za a nuna masa hanyar tasa, ko dai in a iyanan azabar ta tsaya sai a ce shiga aljanna, ko kuma yanzu akwai wata azabar da za a masa akan wasu ayyuka sai a ce to ya tafi wuta yayi wannan azabar ma, a masa wannan azabar kafin tukunna ya tafi aljanna. Wannan azabar 50,000 shekara 50,000 din ta takaita ne kawai a kayin me kin bayar da zakka. Kaga akwai musiba a ciki. Thumma zakara ma yuqa'u tashabuhu baina ahli alkitabi, sannan aka ambaci abinda wato zai iya sanya kamanceceniya tsakanin ahli alkitabi wa mushrikal arab da mushrikal larabawa. Yanzu kaga duk lokacin da mai dukiya ya fitar da zakka, ita zakka a ka'ida ta ba a dauke ta daga inda aka fitar da ita a kai wani waje, sai dai idan inda za a kai din sun fi tsananin bukata daga inda aka fitar. Amma idan inda aka fitar su ma suna da matukar bukata, to ba a dauke ta a kai wani waje. Shi yasa cikin hadithin Mu'az an jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim, za a karba daga wajen mawadatan da ya aike shi kasan Yaman ne, yace ka gaya musu Allah ya wajabta musu zakka, za a karba daga wajen mawadatansu sannan kuma a maida ta zuwa ga talakawansu, kenan anan din za a karba, anan din za a sarrafa ta. To kaga ashe akwai hikima da ake kawo, na ɗaya akwai at-takaful ijtimai, taimakekeniya na zamantakewa. In wannan abin nan akwai tabbatar da taimakekeniya na zamantakewa, an karba a wajen talakawa, a wajen mawadata sai aka wazza'a ta a talakawa, kaga su ma sun ji daɗi, kuma kullum addu'a za su yi dukiyar masu dukiya kar ta yi ƙasa, saboda idan ta yi ƙasa to su ma za su samu minus a abin da za a ba su. To amma kaga idan ta ƙara yawa za su saki samun plus. To ka kullum suna musu addu'a, kuma sannan yana ƙara danƙon zumunci, yana ƙara danƙon zumunci da ƙauna. Kaga in makwabta talakawa aka ba su zakka, to za su dinga ƙaunar wanda ya ba su, ko baya nan za su zama wakile a kayan al'amuransa da dukiyoyinsa da makamantansu. Kuma sannan babu kullata a cikin zuciya, babu kwafe, amma a lokacin da ya zamanto ba a bada zakka, masu dukiya morewa suke yi, talakawa suna cikin wahala, to fa shedan yana kai kawo a tsakani, sai a sa ana hararan masu kudi, sai kaga talakawa haka kawai mai kudi bai musu goma ma sun tsane shi. In yazo ya wuce a cikin mota mai kyau ko kuma yana walwala da dukiya, fafata suke su ga wata musiba ma ta same shi, ko bai musu laifin komai ba. Amma me yasa? Saboda baya bada zakka. Amma dan kadan din nan da zai bayar, wanda ba zai kashe musu talauci ba, amma dai zai sassauta musu wata bukata, to sai kaga ta sanya akwai hikima cikin abin da Allah subhanahu wataala ya sanya. Sannan kuma uwa uba tana tsarkakewa dukiya da aka fitar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Tsarkakewa dukiyar da aka fitar da zakkan take yi, kuma ta kubutar da bawa a wajen Ubangiji bai fada cikin laifi ba. Don haka akwai hikimomi da yawa wajen bayar da ita zakka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce. Allah ya datar da mu. Thumma zakara ma yuqi'u at-tashabuha baina ahli al-kitabi wa mushriki al-arab. Sannan sai aka ambaci abinda zai kawo kamanceceniya a tsakanin ahli al-kitabi yahudu da nasara, wa mushriki al-arab da kuma mushrikan larabawa. Me abinda ya kawo kamanceceniya a tsakanin su? Min taghyir al-ahkam, yadda suke canja hukunce-hukuncen Allah. Yahudawa suna canja hukuncin Allah a littafinsu at-taura, sai abinda suka ga dama suke fadawa mabiya. Nasara kuma dama an jirkita musu, kuma ba su gane ba, saboda su batattu ne a cikin duhu suke lalune, to su ma suka canja kalamin Allah. To haka nan su ma mushrikan Quraishawa, mushrikan Larabawa, su ma sukan canja hukuncin da suka san an gaje shi hukunci ne daga Annabi Ibrahim alayhi salam, kenan hukunci ne na Allah, su ma sukan canja shi. Kaga anan sai aka samu at-tashabuh bainal farqai litawafuqi ahwa'ihim, domin ya dace da abin da ransu yake so. Faqala, shine sai Allah ta'ala ya hakaita.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
الله تعالى يقول إن عدة الشهور للي كداير وتني المعتد بها للسنة وندا أكي كداير شكرا دسو عند الله أوجن الله سبحانه وتعالى 12 شهرا وتنين قد أقوم شابيو وتنين قوم شابيونا أوجن الله سنة المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة قلنا سنة وتنين da aka sani a wajen Allah subhanahu wataala guda 12. Kuma kaga wannan su suna tafiya ne, wato watan abin nan shekara ce wacce take kamariya ko akwai shekara shamsiya. Kuma duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi la'akari da kidaya guda biyu, amma dai wannan ita ce kidaya ta kamariya a wajensa. Amma guda biyun tunda mutane suna amfani da shi, to Allah subhanahu wata'ala ya yi la'akari da shi inda aka yi faɗi kissar ashabul kafi. Da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sun yi shekara walabithu fi kahfihim 300 sinina sai ce wasdadu tis'a. A cikin kogon nasu sun yi shekara 300 kuma sai suka ƙara tara. Ai, abin da ake nufi shekara 300 ne da tara suka yi, amma an ce shekara 300 saboda ana yin an kawo kissan ne don yin wa'azi ga waɗanda suke ahlul kitabi. Su kuma ahlul kitabi suna amfani da lissafi wanda yake shamsiya, wato astrological calendar, shi suke amfani da shi. Mu kuma na amfani da astronomical, shi ne kamariya, waccan kuma shamsiya. To shi yasa a cikin kowace shekara 33 za ka samu bambancin shekara ɗaya a kamariya. In wannan a lissafin shekara January zuwa abin nan, wannan sunan gumaka ne. Ba su kaɗai suke amfani da astrological calendar ba, waɗansu ma suna yi, amma ba irin lissafin da su misali suke aiwatarwa ba, nasu ne dai fi mamaya. To kaga wannan duka an nuna yadda, amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wancan lissafin ba shi ne karɓaɓɓe ba. Lissafi a wajen Allah shi ne wannan wanda ake amfani da shi na kamariya, astrological, abin astronomical calendar, to shi ne wanda kamariya kenan. To ita ce wadda take lissafi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ita kuma ana tabbatar da ita ne da gani na idanu. A shari'a ba a dogaro da lissafin abin nan da ganin da za a yi ta na'ura, ganin na'ura a ce an ga wata a na'ura, ba a amfani da shi. Ana amfani ne da gani na idanun mutum, gani na idanun mutum. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi, yace ku kirga kwana 29 na Sha'ban, yace amma fa in gumma alaikum, idan aka lullube muku shi, gumma ai gaimu kenan, wani abu ya zo ko kasun sumi ko hazo ko hadari ya zo shi ya rufe muku shi, sai yace fa akmilu iddata Sha'ban 30, to yanzu ku cika kirgen Sha'ban ya zama 30. Kamar yadda kuma inganta cikin Bukhari, annabi ya gaya wa matansa lokacin da ya musu ila'i, ya ce ash-shahru ka hakaza, ash-shahru hakaza, ash-shahru hakaza. Wata riwaya ya ambata cewa ash-shahru ya ce 29 yawma, ai wata shekara kwanaki 29. To kaga wannan shine asalin kirge, ana amfani da idanu ne a lokacin da ba a gani ba ne, wani abu ya sha makance, to shine kuma sai kidaya ta cika kwana 30. To a irin haka za ka ga shekarar ta ragu da kwanaki a kayan yadda waccan take. To shi saka a can ma sai aka yi la'akari da wannan, saboda a cikin kowace shekara 100 za ka samu bancin shekara 3 da watakila wata ɗaya ko abin da ya kama da haka. To shi ne ake samun irin wannan bambanci. A nan ne ma lissafin abin da ake cewa lifiya ko yake samu, saboda kowane cikin shekara 4 ana samun wannan ƙwangen a kayan abin da ana samun raguwa, kowane wuni ne ana samun raguwa, ana samun raguwa na awanni na awanni, wanda shi ne idan sun taru bayan shekara 4 sai su namanto cikakken kwana. Allah ya samu dace. To nan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa kirgen watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato watanni ne guda 12 fi kitabillahi. Shi ne aka ce nan ina ne wajen wa Dhulqa'dah wa Dhulhijjah, ko kulluha mazkuratun, dukkan su waɗannan sun zo ne a matsayin mazkur, muzakkar kenan, illa jimada, in banda jimada ita ce ta zo ta mu'annatha. Wala yudafu ilaiha ash-shahru illa shahru rabi'in wa shahr ramadan, kuma su waɗannan watanni baki ɗayan su ba a jingina musu a fusha arabiyya ba a cewa wato shaharul muharram ko a ce shaharul safar ba a faɗa haka a kusa arabiya sai dai kawai a ce muharram a ce safar wanda ake jingina masa shaharu sai dai rabi' za a ce shaharul rabi' imma al-ula ko al-thaniya ko kuma a ce shaharul ramadan waɗannan guda biyun su ne kawai wanda ake jingina musu shaharu amma sauran ba za a ce shaharu kaza ba mun gane shine abin da malai yake nunawa a nan wa ayyamuha salatu mi'atin wa arba aw khamsun wa khamsuna yawma kwanakin da suke cikin wannan shekara na kidaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato shine kwana 300 wato da 54 ko da 55 akan samu bambanci ko da 54 ko da 55 kaga sabanin ita kuma waccan yana kai kwana nawa 365 kaga ana samun bambancin kwana 10 zuwa kwana 11 ke a kowace shekara za samu wannan bambancin kwana 10 zuwa kwana 11 da aka a cikin shekara 33 sai suka samu bambancin cikakkiyar shekara a cikin shekara 100 za ka samu bambanci na shekara 3 to shi yasa a cikin shekara 300 sai aka ce wasdadu tis'a an ƙara shekara 9 al-lissafin kamariya kenan shine akwai ƙarin 9 an haka lissafin wato daidai zangon da suka yi iri daidai mai wancan lissafin in nasa lissafin yayi to zai ga shekara 300 suka yi mai lissafin kamariya shi kuma zai ga shekara 300 ne tare dan haka dai muddar bata canja ba shine abin da ake la'akari da shi a wajen wallahu a'lam amma dai ayat ta nuna mana a wajen Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ne asalin watanni kenan waɗancan watannin Allah bai san su ba wanda aka sani su ne waɗannan namu a bisa wannan ba ruwanka idan shekara ta kewayo wai ka ce happy new year happy new year ne mai haɗa ka da happy new year ko a na musulunci ne bid'a ne idan shekarar musulunci ta kama ka jana cewa maraba kaza-kaza abin nan sabuwar shekara maraba da sabuwar shekara kaza wannan duk bid'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan mutane taya su farin ciki idan ramadana ne ya zo saboda alheran da yake cikinsa madallanku albushirinku daɗinku da zuwan ramadana watan alheri saboda alherin da ke cike don kuma a zabarar da mutane su yi jane amma wai shekara ta kewayo ka ce happy new year ina ruwanka da happy new year ko kai murna in an ce maka a yi hutu a ɗaya ga watan January da yake ba da za a kaje kai aiki kai kadai amma kai ba hutu kake ba kai itikadin ba hutu kake ba dan ka saba musu dan annabi ya ce khalifatul yahud wa nasara ku saba mai yahud da nasara su ba itikadin su ɗaya ga watan January nan duda shi din ma lissafi ne na runto bai tabbata ba wai cewa suka ce an haifi annabi Isa ne 25 ga watan Disamba kaga ƙarya suke yi wannan din ma bai tabbata ba a lissafi to amma sai suka kaka ba suka ce wai an haife shi 25 haka ne ko 25 ga watan Disamba to sai aka yi 26 da 7 da 8 da 9 30 31 kwana nawa kenan kwana 6 sai 1 ga wata ta zo kwana nawa to shi kenan ranar suna kenan imana ranar suna ne shi yasa ka zaka ga yawanci kristoci muhimmancin da suke ba ma 1 ga watan January ba sa ba wa December 25 sun fi bashi muhimmanci dan shine ranar suna wai a kaddarawan su sunan an haifa wa wai Allah da to kuma me yake kai murna mai hada ka da shi babun da ya dame ka wannan lissafin ma din na kwama cala ne tarihi dukkanin abin nan na waɗannan watannin ma baki ɗaya ɗan boko sun yi kididdigar sa duka tun daga janairun har zuwa disamban duk sunayen arna ne sunayen gumaka ne na girka gumaka ne da ake bautar su na girka saboda ka san wannan shi ma wani janibi ne daban yadda aka shiga addinin abin nan da masihiyya da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi addinin musulunci aka jirkita shi aka wargaza da abubuwa aka shigar da bautar gunki a cikinsa to don haka ba ruwanka da wancan layin rike al-muharram ɗinka zuwa 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 zulhijja kai dai idan August 28 da soma tunanin albashin ka zai shigo kawai, saboda haka aka sa. To Allah ta'ala ya ce fi kitabillahi, a cikin littafin Allah, wato tun alohil mahfuz, haka Allah ya rubuta alohil mahfuz, watanni a wajensa watanni ne guda 12 da safinsu. Yawma khalaqa as-samawati wal arda, kuma til ranar da Allah ya halicci sammai da kasai ya tsara waɗannan watannin, saboda tun a lokacin Allah ya tsara yadda rana za ta gudana da ita da wata. To da Allah ta'ala ya wannan tsarin sai ya sanya watanni ga yadda suke minha, kuma a cikin abin da Allah ya riga ya tsara daga cikin watannin nan, arba'atun hurum, akwai waɗansu guda hudu masu alfarma, ay muharramatun, wanda aka haramta wasu abubuwa a cikinsu, hatta yaki an haramta a ciki sai dai in ya zama da dalili. Hiya sune Zulqa'da wa Zulhijja wa Muharram wa Rajab, kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi na Abu Bakrata, hadisi ne wanda yake ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambatawa hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, wato yace inna zamana qad istadara ka hayati yawm khalaqa Allahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Annabi da ya faɗi wannan sai ya ce salasatun mutawaliyat, ya ce Zulqa'da, Zulhijja wa Muharram, sai ya ce wa Rajab mudhara alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato zamani ya juyo, ya sake juyowa, kadistadara, ya sake juyowa ka hayatihi, kamar yadda dama tsarinsa yake, yadda Allah ya tsara shi wa khalaqa as-samawati wal arda, tun lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai. Imam Muslim cikin sharhin Nawawi yake ambata cewa mai ake nufi nan, ne Annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallama da inna zamana kadistadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal arda, cewa zamani ya sake kewayowa kamar yadda tsarinsa yake lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai. Wallahu a'lamu, abinda Imam Nawawi ya fassara sai yake cewa ai saboda an hakaito su Larabawa suna yin runto, kamar yadda zamu ji a gaba cikin wannan aya, wato akwai runton da suke yi waɗannan watanni guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jeranta ya ambata guda hudu, sune arba'atun hurum, wanda Qur'ani ya ishara akan su a dunkule. Haramun ne a yaki a ciki, haramun ne a yi wani abu a ciki, tare da cewa a kowane lokaci ma haramun ne, amma haramcin ya fi ƙarfi a cikinsu. Ba a yaki, in ma yaki ake waɗannan watanni suka zo sai a ajiye kayan yaki, sai watannin sun wuce tukun ayi. Me ya saka Allah ya sa wannan tsarin? Saboda girman aikin hajji da aka gada Annabi Ibrahim ya tabbatar musu shi cikin addinin da ya zo da shi na Musulunci, Al-Hanifiyya. Shi kuma ana yin sa ne a Zulhijja, tun zamanin Annabi Ibrahim da Allah ya fara wajabta aikin hajji, a Zulhijja ake yin sa. A wannan lokacin da Annabi yayi, a wannan lokacin ake yi waɗannan kwanakin ayyamul hajji, a cikin su Annabi Ibrahim ya tabbatar tun zamanin Annabi Ibrahim alayhi salam. To Larabawa da yake suna yawan fadace-fadace a tsakaninsu da al'umma a zamanin babu kwanciyar hankali, sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya waɗannan watanni uku su zamanto masu alfarma. Ba a sanya watan Zulhijja shi kadai ba, sai aka ce Allah ta'ala sai ya sanya watan Zulqa'da, aka ce shi ma wata ne mai alfarma kar a yaki. Me yasa? Dan a bada dama ga waɗanda suke nesa su samu daman tahowa ba tare da kowa ya tsangwame su ba. Shi kuma Zulhijja a samu a yi aikin cikin kwanciyar hankali, ba fadace-fadace, ko a harami ne mutum ya ga wanda ya kashe ɗan babansa, to ko kallonsa hararsa ba zai yi ba balle ya ɗaga masa yatsa. Haka yake a cikin ƙa'idar shari'ar da Annabi Ibrahim ya zo da shi. Muharram kuma fa dan a bada dama ga na nesa kowa ya koma gida lafiya kalau. Tukunna sai aka tsallake watanni. Sai aka tsallake watanni, sai aka tafi tsakiyar wata, aka je tsakiyar shekara nake nufi, ashi ne wata na shida. To da aka je Rajab shi ma sai aka ce to shi ma an sanya shi haro. Me yasa? Ai domin a bada dama ga masu tahowa aikin umara su ma su samu su yi aikin umara a cikinsa. To wannan shine hikima, kamar yadda Imam Nawawi ya ambata wallahu ta'ala a'lam. To me ake nufi kadista daraka hayatihi? wani abu suke yi wanda zamu ji bayanan sa babu kai kan gaba. Allah madaukaki yace zalika dinul qayyim, wannan shine addini wanda yake mai kakke tabbatacce. Can da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su yace salafatun mutawaliyat, ya ambata su, sai kuma yace wa rajabu mudhara, da rajab na lissafin kabilan mudhar allazi baina jimada wa sha'ban, wannan rajab din da yake tsakanin jimada al-akhira da kuma sha'ban, al-lissafin da muke mu ma ai shi din ne ko haka ne ko, domin jimada al-akhira ita ce wata ta biyar, sha'ban shine wata na bakwai, shi kuma rajab shine a tsakiyar su wata na shida. To sai annabi ya ce wannan lissafin lissafi ne na kabilan mudhara, ba lissafin rajab rabi'a ba, akwai wata kabila ana ce da ita rabi'a, su rajab a wajen su wanda shine wata mai alfarman da Allah ya haramta yin yaƙe-yaƙe a cikin sa, aka ce ayi amana ba wata na shida bane, su rajab a wajen su wanda yake da wannan alfarma shine wato rajab na rabi'a, shine wanda yake baina sha'ban wa shawwal. Wanne ne yake baina sha'ban wa shawwal? Ramadan. To su al-safar rabi'a wata kabila ce ita ma ta larabawa, su a nasu lissafin wannan shine rajab, shine rajab, kun ga lissafin nasu ya bambanta. To shine manzon Allah dan yayi takririn wani rajab ne ake nufi, a wani position yake, shine wata na nawa, sai ce allazi baina jimada rajab mudhara, sai jingina shi ga mudhar, yayi sai kuma fayyace ce allazi baina jimada wa sha'ban, ba wancan na rajab rabi'a allazi baina sha'ban wa shawwal ba, mun gane ko? To shine kwatancen da shi a cikin wancan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. To shine Allah ta'ala ce zalika dinul qayyim, kiyayewa waɗannan lissafai da kuma alfarmar waɗannan watanni shine fa addini wanda yake tsayayye a wajen Allah, shine abin da ya zan wajibi a kiyaye. Don haka Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum, kada ku zalunci kawunanku fihinna a cikin su, ai al-ashhurul hurum, a cikin waɗannan watanni masu alfarma, anfusakum, kada ku zalunci kawunanku a ciki, bil ma'asi, wajen aikata ayyuka na sabo, fa innaha fiha a'zamu wisra, domin yin sabo a cikin waɗannan watanni shine wanda yafi girman zunubi. Nan da aka ce fala tazlimu fihinna anfusakum, ba wai ana nufin cewa a wani lokaci idan mutum ya halatta ya zalunci kansa ba, wannan watannin ne kawai ka, a'a, ai kamar yadda Allah ta'ala ya ambata ne dangane da haƙƙin harami al-haramul maki, yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi, duk wanda ya dace shi bisa kangarewa da kuma yin niyyar yin zalunci, sai Allah ce nuzikhu min azabin alim, zamu tantana masa azaba mai raɗaɗi. Nan an keɓe harami ne kawai kar ai zalunci, duk wanda ya zalunci a ciki Allah zai masa azaba, ko ina ma akwai, amma ana nufi adh-dhulmu fi al-harami ashaddu wizra, yafi tsananin azaba. To shine abin da ake nufi a nan wajen ma, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj, sai ya ce fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj, kada ayi tabi, kada ayi jayayya usuma da fada, kada kuma abin nan kar ai fasikanci a cikin aikin hajji. Kenan a wani lokaci da ba aikin hajji ba ya halatta, arwafafun ne kawai da yake shi suna ne ammi, wanda ya halatta illa ma illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, wanda a hajji shi bai halatta ba ko, amma aljidalu abin nan da abin da aka abin wal fusuku a kowane lokaci ma bai halatta ba. To shine nan abin da ake nufi da aka ce fala tazlimu fihinna anfusakum bil ma'asi fa innaha fiha a'zamu wizra, wa qila fil ashhar kulliha, fil ashhur kulliha, aka ce a'a, ana nufin a dukkan watannin ne baki daya, kamar da yadda muka ji bayani. Wa min jumlatil ma'asi, yana daga cikin taron sakon da Allah ya ce kada ayi, tarkul jihadi fiha, mutum ya kiyaye jihadi a cikin watanni masu alfarma, ko da a cikin watanni masu alfarma ne jihadi ya halatta a yi shi idan aka samu dama, wannan shi babu kaidi a kansa. wa ida'ul fursati lil a'da, wato da kuma bada dama ga abokan gaba, allazina yubaddiluna hurmataha bit ta'khir, wadanda suke musanya alfarmar wadannan wajannin sai suke jinkirta ta. Wahiyan nasi shine abinda ake nufi da annasi'u, wanda yake aya ta gaba, jinkirtawa ila shaharin gairaha, zuwa ga wani wata wanda ba shi ba. Fa yuqatilunakum fiha, kar ku ba su wannan dama, ballanta nasu yake ku a cikin ta. Wa antum ghayru musta'idina li muqabalatihim alhaliku, ba ku yi shiri na fuskantar su ba. Ma'ana ko da a cikin waɗannan watanni ne masu alfarma, kar ku shantake. Idan kafirai suka iyo kanku, to ku tashi domin kare addinin Allah, wannan jihadi kenan, ko da a cikin su ne ku yi. Kuma ko da a cikin waɗannan watanni ku zamanto masu shiri, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatilul mushrikina kaffa, Allah ce ku yaki mushrikai baki ɗayan su hal ne, ai jami'an fi kulli shuhur, a cikin kowane wata ku yake su, in dai dama ta samu ko kuma idan suka auka muku. Kama yuqatilunakum kaffa, kamar yadda su ma suka yake ku a kowane lokaci, tunda su ba su a kowane lokaci za su iya yakar ku, to kuma a kowane lokaci ku yake su idan har sun yake ku. Wa alamu, Allah ce ku sani, annallaha ma'al muttaqin, lalle Allah ta'ala yana tare da masu kiyaye dokar sa, bil auni wan nasr, Allah yana taimaka musu kuma Allah yana ba su nasara akan abokan gaba. Shine aya ta gaba, Allah ya ce innaman nasi, wanda aka ishara akan sa a baya wajen bayani, innaman nasi'u, lalle jinkiri ko jinkirtarwa da kafirai suke yi, ziyadatun fil kufr, kari ne a cikin kafircin da dama suke kai. Wannan yake nuna maka ashe yadda musulmani yake karuwa, haka kafirci ma yana karuwa. Kafircin ma hawa-hawa ne, akwai mai karamin kafirci, akwai mai bogaggen kafirci, akwai mai rubin kafirci, haka abin yake. Kamar yadda imani shi ma akwai abin nan kasa, sannan in ana kara aiki yana rubanya, yana karawa yana rubanya, har ya zamanto yayi karfi sosai. To haka shi maka, domin Allah ya ce ziyadatun fil kufr, kari ne a cikin kafirci, dama akwai kafirci, kuma yanzu da ake wannan ta'khir din jinkirtawa, shi ma sai ya sake kara karfin kafirci. An-nasi'u, wato ana nufin jinkirtawa. Me ake nufi ana? Ai at-ta'khir shine jinkirtawa, bi hurmati shahrin ila shahrin akhar, watanni nawa aka ambata cewa masu alfarma guda hudu ko guda uku a jere suke, guda ɗaya shine daban ko, to sai suke yin wani runtu. Idan misali a ce abin nan a Zulqa'da ta zo, sai haka daina yaki saboda shirye-shiryen aikin hajji, Zulhijja shi ma saboda aikin hajji an ɗauke yaki ba a yi, to yanzu sun samu dama da suke so su kai farmaki a wasu abokan gaban su cikin Larabawa ƴan uwa, to sai su ce al-muharram, sai su yi shela a musimul hajji, al-muharram yanzu alfarman nan tasa an yi gaba da ita, sai a kai ta watan safar, sai a ce an kai ta watan safar, yanzu ba ita ce da wannan alfarmar ba, watan safar ne, wai dan a samu dama a cikin almuharram din a je a kai farmaki, sai kuma safar ya zo, sai a ce a yanzu ai alfarma an ba shi a ranta, eh yanzu ai safar ne mai wannan alfarmar, to shine abin da suke na ta'khir. Kaga wannan wani salo ne kenan, dokar Allah subhanahu wa ta'ala sai ai shifting dinta daga asalin inda Allah ya ajiye, sai a kai ta wani waje dan ana so a samu damar da za a aikata abin da rai yake so. To ko yanzu ne aka aikata abu ne, ya kama da haka shi ma ya fada ciki. Shi ne abin da ake ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, an-nasi'. Bukhari ya kawo cikin Adabul Mufrad, Muslim ya kawo cikin sahihinsa daga Abu Hurairah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yubsata lahu fi rizqihi, sai ce wayunsa'a lahu fi atharihi falisa rahimahu, duk wanda yake so a yalwata masa, a ƙara masa arzikin da da aka rubuta man, a ƙara masa arziki, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wayunsa'a, kaga sai aka kawo nasi, wa yunsa'alahu fi athar ya ai fi ajalihi, kuma yake so ai masa jinkiri, a jinkirta masa, a matsa masa da shekarunsa gaba, a ƙara masa shekaru. To annabi ce duk wanda yake so haka ta faru, to fa laysa rahimahu, ya sadar da zumuncinsa, sadar zumunci, sai a ƙara maka arziki, sai kuma a ƙara maka shekaru. Bai san zaman kaga shikenan, yanzu sai ta sadar zumunci sai a ƙara masa, amma ba ya wuce dama abin da Allah ya rubuta. Yamudallahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun. Wannan dama wata mas'ala ce, ita ma wannan take bukatar bayani dan a fahimce ta. To shine malamin yace, kama kanatil jahiliyatu taf'aluhu, kama yadda a zamanin jahiliya suke aikatawa, min ta'khir hurmatil muharram, sai su jinkirta alfarma na watan al-muharram, idza halla, lokacin da ya kama, wa hum fil qital, idan suna cikin yaki kuma suna ga cewa ruwa za su kai karshe, ila safar, sai su kai shi zuwa ga watan safar. To Allah yace yin hakan ziyadatun fil kufr, kari suka yi a cikin kafircin da dama suke cikin sa, li kufrihim bi hukmillahi fihi, dan yanzu sun sake kafirce ma hukuncin Allah da yayi na wajen alfarmar waɗannan watanni, in annahum lamma tawarathuhu ala annahu shari'a, domin su a lokacin da suka gaji alfarmar waɗannan watanni akan cewa shari'ar Allah ne tun daga annabi Ibrahim, sun mastahalluhu, sannan yanzu kuma sai suka ce ai ba haram bane ai yaki, halal ne. Kaga san canja kalamin Allah ko, kana zalika mimma yu'addu kufran, wannan ya zamanto cikin abin da ake kirga shi a matsayin kafirci, duk da dama a cikin sa suke. Allah ya ce yudallu bihi alladhina kafaru, ana batar da waɗanda suka kafirta game da irin wannan runtun na kwamacala, halatta abin da aka ga dama ko haramta abin da aka ga dama, sabaniyar da Allah ya azashi, yuhillunahu aman, wata shekara sai su halatta yin wannan jinkirin, wannan jinkirin sai su ce halal ne. Yanzu ya tashi daga al-muharram, misali ya koma safar, sai ce halal ne. Wai harimunahu aman, wata shekara kuma sai su ce haramun ne. Bai halatta a daga alfarmar muharram ba ta tsaya a muharram dinsa. Kaga kenan suna caccanje dokar Allah da suka ga dama kenan. Hakan da suke yi liwa'u, ai domin su samu daidaito ne. Ayi wafiqu bi tahlil shahr wa tahrimi akhar badalahu, domin a dalilin halatta wani wata da suke yi a wata shekara kuma su haramta shi a wata shekara, suna yin hakan ne domin su daidaita iddata ma harama Allahu da lissafin da Allah madaukaki ya haramta. Yanzu misali, idan suka ce halaccin al-muharram an matsa shi ya koma zuwa safar, wata shekara kuma sai su ce halaccin nan ai haramcin ya koma zuwa safar, wata shekara kuma sai su ce haramcin ya dawo kal al-muharram, ya sake dawowa, ko kuma wataƙila su ce haramcin ya koma zuwa kan rabi, imma al-ula ko al-akhira. To kage suna ƙara shiftin din abu ko, abu yana ƙara rinca ɗaya musu. To irin wannan lissafin da suke yi ne ya rikice musu, kamar da Ibn Kathir ya bayani, har a ƙarshe sai kuma suna juya haramcin al-muharram, sun fi wa al-muharram, yana tafiya yana jirkicewa, lissafi yana rikita mutane, daga baya sai ya sake dawowa kayan asalin shi al-muharram. To shine a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda, zamani dai ya sake kewayowa kaman yadda tsarin sa yake lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai, ya sake dawowa kan al-muharram din nasa da kuma wadancan watanni falatatun mutawaliyat. Yanzu mun gane bayanin wannan hadisin ko, nace dama sai mun je gaba za a ƙara fahimtar bayanin nasa. To yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, farkon wanda ya fara yin irin wannan kamar yadda Ibn Kathir ya bayani, ya kawo hadisi ko ya kawo wani athar, wato wanda aka samo shi daga Junadat ibn Awf ibn Umayyah al-Kindi, shine wanda yake yin haka
ana cewa shi Abu Thumama. Wata rana sai je shi bakin harami, da yaje bakin harami yake yin shela, yana cewa inna Abu Thumama ta la yuhabu wa la yu'ab. Abu Thumama fa ba a kyaransa kuma ba a aibata shi saboda matsayin da yake, sai ya ce Allah ku sani, inna safara al'amul awwal al'amu halalun. Ku sani safar shekaran nan ta farko daga yanzu, safar din bana, to safar ya halatta ayyaki a cikinsa. Don haka fa yuhilluhu linnas, sai halatta shi, ce safar ya halatta, dama baya cikin ashhurul hurum ko? To idan kuma da shekara ta kewaye sai ya ce ya sake yin shela, sai ya ce to safar fa a wannan shekaran, sai ya ce safar ne wanda yake haramun. Kun ga yanzu ya yi shiftin ɗin abin daga al-muharram ya dawo kansa, to shi ne farko wanda ya so mai wannan annasi, sai ya zamanto musu kuma al'ada. Shi ne Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwa'i uiddata ma harrama Allah. Duk inda suka haramta shi to ba sa bari ya tafi haka, sai sun dawo sun rama, domin lissafin watannin da yadda suke zamanto a shirin hurum na kowane shekara ya zamanto ya cika guda hudu, ko da ku an shiftin ɗansa zuwa ga wasu watanni. Allah ya ce fa yuhillu ma harrama Allah, sai su dinga halatta abin da Allah ya haramta, kamar yadda kuma suke haramta abin da Allah ya halatta. Zoyyana lahum su'u a amalihim, an kawata musu mummunan aikinsu ne, shedan ya kawata musu. Fa zannu hasana, suka tsammaci hakan wai mai kyau ne, sun karɓi bashin Allah sun biya shi. Allah ce wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin, Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai. Allazina sataru qulubahum anil huda, waɗanda suka kange zukatansu daga shiriya. Wa sataru dalail al-huda an qulubihim, kuma suka kange dukkan dalilai na shiriya daga shiga zukatansu. Fastahaqqu bidhalika an yutrakahum Allahu lima hum fihi min zalamin wa dalal. Don haka a dalilin haka sai suka cancanci Allah ta'ala ya basu, ya rabu da su cikin abin da suke cikinsa na duhu da kuma kwata wanda suke ta dawurura ba su samu fita ba. Nan za mu tsaya insha Allah, in Allah ya kai rayuwarmu sai kuma mu dora daga inda muka tsaya. Abin da muka faɗa daidai, muna roƙon Allah ya ba mu lada ciki, wanda muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.